kafa ta a gasassun gwarzon ballon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake gudana a can kasar Rasha a matakin wasan dab-da-dab-da na karshe kwata final, inda Uruguay za su bakwata da kasar Faransa da misalin karfe 8 na rana agogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. Kisa tarihi dai wannan kasashe sun taba haduwa sau biyar, inda aka yi tashi can jarar sau hudu babu ci. Kungiyar kwallon kafa ta Uruguay shekara ta 2013 ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Faransa da kwallo tsaye mai ban haushi a wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa, inda dan wasan da Luis Suarez ke jefa kwallo a cikin minti 50 da fara wasan. Haka ma kasar Brazil a yau za su fafata da Belgium. Za su buga wasan ne da misalin karfe 7 na yammaci a gogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. Bisa tarihi, kasar Brazil ta doke Belgium da kwallo biyu da nema a gasassun kofin kwallon kafa ta duniya a Korea, Japan shekara ta 2002 a matakin wasan zagaye na 16, inda ɗan wasan ta nan Rivaldo ya jefa kwallo a cikin minti na 67, daga bisani Ronaldo ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti na 87. Haka dai aka tashi a wasan, kungiyar kwallon kafa ta Brazil ta samu nasara. Da yau haka za a ci gaba da kuma za a fafata a gasar cin kofin da ake gudana a can kasar Rasha. Idan muka dawo bangaren sayar-sayar na wasan kwallon kafa ta duniya kuwa, dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Jack Wilshere suna ganawa ido da ido da kocin kungiyar kwallon kafa ta West Ham Manuel Pellegrini kan batun dawowarsa kungiyar, bayan da ya kammala dogon zaman sa a kungiyar ta Arsenal a watan da ta gabata. Ne dan wasan ya batun kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a mazaunin mai zaman kai. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din za ta rasa dan wasan Tadiya Evan Banega ɗan shekara 30 da haihuwa, bayan da ɗan wasan ya nuna sha'awarsa da ci gaba da zaman sa a kungiyarsa ta Tadiya. Sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din wani ya ce zai sayar da wasu ƴan wasansa wajen ganin ya ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Andre Gomes ɗan shekara 24 da haihuwa. Everton ta tuntuɓi kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kan sayan ɗan wasan bayan ta ɗan ƙasar Colombia Yerry Mina ɗan shekara 24 haihuwa, wanda yake fafata leda a kasar Faransa a kasar Rasha a gasassun kofin kwallon kafa ta duniya din wanda aka cire su kasar Ingila. Mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta West Brom ga Ben Foster ɗan shekara 37 na 35 da haihuwa na shirin rattaba hannu wa kungiyar kwallon kafa ta Watford akan kuɗi kan miliyan 2.5. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City tana kammala shirinta tsab domin sayan ɗan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Real Madrid ɗan shekara 27 da haihuwa, kuma ɗan wasan tsakiyar Napoli Jorginho bisa jimillan kuɗi kan miliyan 100. Iya abin da ya saboba kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.